nan cewa wajibi abinda in mutun ya aikata shi dan neman lada a gurin Allah zai samu lada, in kuma ya ki da gangan za rubuta zai cancanci zunubi. Ma yusawu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqu al'iqaba tariku, nan ce mustahabbi shine ma duliba ala wajhin nadab ko ma yusawu fa'iluhu imtithalan wa la yastahiqu al'iqaba tarikuhu, wato abinda idan mutun yayi saboda Allah zai samu lada, idan kuma bai yi ba kawai dai asaran ladan, ba za a rubuta masa zurbin komai ba. Bambancin wajibi da mustahabbi, shi wajibi in kai ka samu lada, in baka yi baka cancanci zunubi, in Allah ya ga dama ya rubuta maka zunubi, in kuma ya ga dama ya yafe ma. Shi kuma mustahabbi in kai ka samu lada, in baka yi ba babu zunubi, sai dai kai rashin wannan ladan da aka tanada. Shi kuma ja'iz ba, shine ba lada ba zunubi a karan kansa. Ja'izi babu lada shine ja'iz, shine mubah, shine halal, duk sunayen su ne, kamar wajib da fard da lazim da sauransu, duk sunaye ne alal arjah. Don an ce abu ja'izi ne a karan kansa, ba shi da lada ba shi da zunubi, sai dai in wata niyya ta zo ta canza shi, kamar ci da sha, ta ga da halalun ne kawai, sai sun daga gara maka ci in dai ba lokutan azumi ba, ko kuma abin da ya haramta ka ci. To amma sai ka ga cewa in baka samu kaci sosai ba, baka samun kwari na yin qiyamul layl, sai ka ce bari ka dan kara ka dan ci sosai saboda ka samu kwarin yin qiyamul layl, to kaga wannan niyyar sai ta wannan cin da zaka ka samu ladan. Ko kuma ka ga cewa in ka ci sosai ka dai mai cikin ka, don an zo tahajjud da tarawih wahala kake sha, ba za ka iya yi ba, to sai ka dan rage ka dan ka ci daidai gurgudu, yanda ba za a zo ana yin tahajjud da tarawih ka kasa yi ba, to shi ma wannan zaka samu ladan. Wato dai a karan kansa ba shi da zunubi, ba shi da lada, sai in wata niyyar ce ta shige shi, to sai haramun shine abinda dole zaka bari, dole zaka bari idan ka yi shi ka cancanci zunubi. Amma in ka bari dan Allah kana da lada, shine haramun, wato kishiyar wajibi kenan. Makruhi kuma shine abinda in ka bari dan Allah kana da lada, amma in kai ba zunubi, ka bar shi dan Allah akwai lada, kuma ka yi shi ba za a rubuta maka zunubi ba. To shin yin sallama da neman izini a cikin wayannan abubuwan da muka lissafa guda biyar, a wanne za su fada? Shin wajibi ne ko mustahabbi ne? Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin suratul nisa, wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, idan aka gaishe ku da kowace irin gaisuwa, bi tahiyyatin, to fahayyu, ku amsa wannan gaisuwar, bi ahsana minha, da mafi kyan wacce ta fi ta kyau, aw rudduha, ko kuma ku mai da kwatankwacinta. Fahayyu wannan min al af'al mushtaqati min al aqwal al waqi'ati fil jumal, akwai af'al mushtaqa min al aqwal al waqi'ati fil jumal, me kiran da wasa, akwai abin da Yaraba sai kira nahat, kaman kace basmala, haka qala mi bismillah ko, to kama wani abbreviation ne, sai aka dauki ba'un sinun mimun a bangaren ism, aka dauki lamun a cikin sunan Allah ko, sai aka hada wani abbreviation ne. To shi al-aqwal al-af'al mushtaqa min al-aqwal waqi'ati fil ism, ya dan sabawa wannan kadan. Misali nace maka kabbara, kabbir ko, kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa tusabbihuna wa tuhamiduna wa tukabbiruna ko 33, kaga nace kabbir, in kace Allahu akbar ba mu ji Allahun ba a ciki, to kaga yana da kusanci da wancan da nahat, amma ba nahat bane. Haka in nace hamid, kace alhamdulillah, hamdalah alhamdun kawai muka ji a cikin hamid, ba mu ji Allah din ba. Haka shi ma sabbih subhanallah, to shi ta kira sa alqawal almushtaq alaf'al almushtaqat min alqawal alwaqi'ati fil jumal. To shine anan kaga fahayyu, daga in kace misali hayyakallah.